addu'a ta biyu cikin addu'oyin tashi daga bacci la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azimi rabbighfirli. Wannan kullun ka tashi sai ka karanta ta, kaga ba ta da wahala, ai mun saba da ita. Wannan riwayar Ubadatu bin Samitu kenan, wannan addu'ar Ubada ibn Samitu shi ya ruwaito ta daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Abinda take ciki, bawa ya tashi daga bacci yana miƙewa fa, bai kaje ka halala ka dawo ba, kana cewa la ilaha illallah wa da la sharika lahu, babu abun bautawa da cancanta sai Allah shi shi kadai, ina masa tauhidi ina kadai tashi, bai da abokin tarayya. Lahul mulku wa lahul hamdu, shi yake da mulki ta'ala, wa lahul hamdu kuma shi ne ya cancanta a gode masa. Ahlus sama'i suna gode masa, ahlul ardi suna gode masa, suna yabansa. Wa lahu jami'ul mahamidi kenan, yana da dukkan nau'i nau'i na abun yabo. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah shine mai iko akan komai, ba abin da yafi karfin ubangiji. Subhanallah, wannan alamun laili tasbihi, duk lokacin da aka ce subhanallah to ka san cewa wa ake nufi Allah. Ka taba jin an ce wani subhanallah? A'a. Kamar duk lokacin da aka ce Usman, kaga sunan mutum ne ba sunan mala'ika bane. Kuma an ce Usman sunan dan adam ne ba sunan bishiya bane. So subhanallah kayan Allah ne. To wannan ana so bawa ya yawaita fadin subhanallah. Mana ita ce babbar kalma da take nuna Allah, ina tsarkake ka ga dukkan tawaya da dukkan rauni da dukkan gazawa da dukkan kasawa, shine ma'anar subhanallah walhamdulillah. Ya Allah, ina yi maka godiya, ina yabanka. Kalmar alhamdu din nan malan tana nufin godiya da yabo. Duk lokacin da kace alhamdulillah kamar ka yabi Allah ne. Kamar yanzu ka zo wurin dan uwan ka ce ka aiwa ne gaskiya kana da kirki, aiwa ne wallahi ina jin dadin mu'amala da kai, aiwa ne gaskiya kai mutumin kirki ne, aiwa ne kana bin iyayenka, aiwa ne kana kyautata mutane, aiwa ne kana da mu'amala da mutane. Kaga wannan me yabo. To duk lokacin da bawa yace alhamdulillah, to malam yana yaba ubangiji ne. An ji wani sahabi kullum yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, aka ce wai kai me yasa kake yawan fadin alhamdulillah? Sai ce ai wannan kalimatun ahabbahallah, kalma ne da Allah yana sonta. Allah yana so a ce alhamdulillah, ba wai fa so na bukata ba, ba wai in ba a fada ba zai samu matsala ne ba, la, ma'ana wanda yake fadin alhamdulillah yana cikin masoyan Allah, kuma yana cikin waɗanda Allah yake yawan son su, kuma su ma suna son Allah. So ka saba alhamdulillah 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 alhamdulillah, ka yawaita yin wannan. Malam ka ji ni'ima masha Allah. Wala ilaha illallah, tauhidi kenan, babu abun bauta cancanta sai Allah. Wallahu akbaru, lalle Allah shine fi kowa girma. Ka ji akbar ala wazni af'al, duk mai girma yana bayan Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, babu dabara shine haul. A larabci haul ana nufin me? Wayo ko dabara. Wala quwwata, babu karfi, power, illa billah, sai ga Allah shi shi kadai. Mana kana nuna ka ajiye makamanka gaba daya, Allah ba ni da wayo, Allah ba ni da dabara, Allah ba ni da karfi, Allah ba ni da wata quwwa, ba ni da wata power, sai gare ka. Mana ina neman ka ba ni dabara, ka ba ni wayo, ka ba ni karfi, ka taimake ni tabaraka wa ta'ala al-aliyyi al-azim. Sai ga Allah shine madaukaki, al-aliyyi madaukaki. In an ce aliyu ana nufin madaukaki, shi duk wanda ka san mai aliyu ana nufin me? Ali madaukaki. To Allah sunansa ne al-aliyyi ko al-aliyyu. Ba dan adam ba a ce masa al-aliyyu, sai dai a ce ali, amma Allah ne ake masa da ma'arifa al-ali al-azim, kuma shine mai girma. Rabbi ghfirli, ya Allah ka yafe mu. Wannan riwayar Imam al-Bukhari ne ya ruwaito ta, riwaya sahiha.